We in Ghana know how to set the lead. We did it in 1957 when we were the first African nation in sub-Saharan Africa to gain independence from colonial bondage.
Mu a Ghana mun san yadda zamu jagora. Mun yi haka a shekara 1957 lokacin da muka kasance ƙasa ta farko a Africa a yankin kudu da hamadar Sahara wacce ta samu yancin kai daga dangin mulkin mallaka. A kodayaushe muna samun nasarar fita daga yanayi masu wahala cikin alheri da ban mamaki. Mun dora wa kanmu da sauran ƙasashen Africa ci gaba da samun demokradiyyar da zamu yi alfahari da ita kuma zamu kai ga can. Shugaban ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo kenan yake jawabi a wurin bikin cika shekaru 67 da samun yancin kai a birnin Kufuredua da ke yankin gabas. Taken bikin bana demokradiyyar mu alfaharin mu ya mayar da hankali ne wajen ƙarfafa ɗabi'un demokradiyya da kuma samar da zaman lafiya. Bayan shugaban Akufo Addo ya bayyana wasu nasarori da ƙasar ta samu a yayin da take gudanar da demokradiyyar ta, ya ƙara da cewa mulkin mallaka asali ba shi da ka'idojin demokradiyya, kuma duk abin da muka sani game da zabe a yau mun koya ne ta hanyar aiki tukuru. Abdulmajid Musa mai shiga tsakani ko mai sharhi kan harkokin siyasa ya ƙara jaddada wasu daga cikin nasarorin Ghana demokradiyya ga muryar Amurka.
Demokradiyya kuma mun samu ci gaba kwarai tunda muka soma demokradiyya har zuwa yau. Wayan shine mun samu kwanciyar hankali, ba mu da matsalan farar da shugabannin ƙasa bayan wanda muka samu su shekaru da su ta wuce. Mun kawo abin da ake cewa partisan politics, an kawo jam'iyya na siyasa wanda suka fi rinjaya shine NDC MPP. Da an sake mulki mun fita NDC muka koma MPP, muka fita MPP muka koma NDC, sai yanzu kuma muka koma MPP. Wannan sakiya da muka yi ina ga ta kawo mana ci gaba cikin siyasar mu. Bayan haka kuma demokratiyyar mu kuma ba musguna wani ko a hana wani tofa albarkacin makan shi na tattalin arziki ko tafiyan batun raya kasa.
Ta bangaren kalubale fa
muna da cikas kuma ainihin leadership mu wayan sun yi alkawali da yawa suna sabawa batun ci hanci da rashawa. Sun muna alkawali da yawa kan su zo sun yaki ci hanci da rashawa amma ba su shi ba. Sannan kuma wayan su mu kuma ya kai wani lokaci mun fi son partin da kasan, muna Allah Allah mu ga partin mu na fawa amma ainihin cigaban kasan ne ba mu damu ba. Shi yasa ko mai partin mu suke yi na komawa da kasa baya muna bayan partin mu, shi ga ya kai buci ba duba ainihin kokarin mai shi partin ne partin ne.
Shugaban kasar Ivory Coast Alassane Ouattara ya yaba wa shugaban Ghana bisa kyakkyawar kwarewar jagoranci. Ya kara da cewa basirar shugabancin shugaba Akufo-Addo ya tsallake Ghana zuwa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS. Sai dai wasu al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayinsu game da bikin samun yancin kan.
To gashi dai mun samu yanki ta yau shekara 67. To wadansu bangarori muna gan cin gaba, wadansu bangarori kuma ba cin gaba. Yanzu aka kawo duba kaman Ghana akwai tsadar rayuwa, kaya na da tsada da kyau kuma ba karar ma'aikata albashi su ba. Sai kuma muna rukun zaman ke duba mu
yau. Wai mun samu yankin kanmu, wani ci gaba muka samu cikin kasan ga, domin yau in abin ya yi kamar za a ci gaban wani kuma komo shi ya komo da abin baya. Kowa mu ga ci gaba da Ghana ya samu ba, da an bar batun independence nan ma da ya fi, domin komi ya balakuce. Ba abin da ke tabuwa cikin kasan ga, ba mu da shugabanni masu tausayin kasa da talakan kasa. Shi yau wani munna za a je a sai da shi independence, wani salvage mun samu yankin kanmu, wallahi da ba yi ba da ya fi.
Shugaba Akufo-Addo shi ne ya juya bikin yancin kai na ƙasa zuwa yankuna daban-daban don ƙarfafa tattalin arzikin yankin. Idris Abdullahi Babu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.